Gwamnatin jihar Kogin Najeriya ta ce tana gudanar da bincike a kan wasu manyan sarakunan jihar guda biyu game da wani mummunan tashin hankali da ya yi sanadiyar mutuwar kimanin mutane 9 da kuma kona gidaje da dama a 'yan kwanakin da suka gabata a yankin karamar hukumar Basa da ke cikin jihar ta Kogi. Rahotanni dai sun nuna cewa manyan sarakunan guda biyu masu daraja ta daya da suka hada da Alhaji Khalid Alibukar sarkin Muzum da kuma Agumo Obasa wato sarkin Basa Kumo Chief William Keke dukkaninsu suna hannun hukumomi a jihar Kogin domin gudanar da bincike a kan lamarin. Gwamnatin jihar Kogin dai ta ce yankin na Basa ya dade yana fama da tashin hankali da ya shafi kabilanci da kuma rikicin mallakar filaye a tsakanin 'yan kabilar Ibura da kuma Basa Kumo. Al'amarin da gwamnatin jihar Kogin ke ganin sarakunan na da rawar takawa wajen shawo kan wannan matsala, kamar yadda kwamishinan labarai na jihar Kogin Mr. Kensley Pango ya yi karin bayani.
Reason why those traditional rulers were invited for interrogation from there, it is not to say that they were arrested.
Yasi, ba wai an kama su bane, an gayyace su ne domin su yi karin haske akan matsaloli da dama da za su taimaka wajen dorewar zaman lafiya a wannan yanki na karamar hukumar Basa.
Basa local government area.
Kwamishina Pongo ya ce maganan nan da nike da kai, gwamnati ta yi kokarin dawo da zaman lafiya a wannan yanki.
As I speak with you, the state government has been able to restore peace in the area.
Daya daga cikin sarakunan yankin da aka kona gidan a sakamakon tashin hankalin da a yanzu haka yake zaman gudun hijira wato hakimin Muzum Alhaji Haruna Abubakar ya ce duk da suna gudun hijira a yanzu haka suna kokarin ganin an ba su belin babban basalaken nasu.
Mu dai muna kokari a samu beli, muna kai kuka ga hukuma, muna kuma addu'a, muna neman taimako ga Allah subhanahu wa ta'ala. Abin da kawai dai mun rasa gani, yanzu wani gari kake yanzu kana gudun hijira ne ko ku? Eh to na yi gudun hijira saboda sun kone gidana a Palace na inda nake zama an kone. Banda fada na kuma gidaje kusan 15 an kone a nan garin Mozu nake.
Nan garin Mozu, okay to.
To yanzu mutane yawanci yanzu sun gudu hijira, wasu zuwa Lokoja, wasu zuwa Kuton Karfe, wasu zuwa Umasha, gashi nan dai mutum da muke.
Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Lokoja a Najeriya.